Amaryar ta yi kalar nera, angon ya yi kalar nera. Angon ya magane amarya dauke shi kujera, je dora shi saman lilo, lilo, lilo. Sin chakariya arane ba hanuna kuriya aha mai talaka tashi kazo yau an bibi darka cikin daki na zaga na idare zana fara muku mai na gano yaya abun a gani a fada domin yau ya fara yada waka ta mata ta kira banda maza masu yin shakara kai ka wuce zan balla kira zan dora ki akan lilo 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 ango danga jangongo yau ka bar kwanan shago je ka abin ka dallele dauki amaryar ka amaryar ya sha bambam amaryar ta zama ta haka wata ran akira ka uban mummi duk dana halak wata ran zai so a kira shi da suna tauraro to shi suna linzami na fada haka ba muni lilo 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 lilan soyayya lilo 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 lilan soyayya an dora shi akan lilo masu jakar liki muna waka don birge amare ku kuna shauki amarya haulilo angonki yana shilla dula sama dula aye ba mai muku tawaye taron namare ne ya ga ango a cikin kawa bikin muna ya rabo wata fito kowa ya jira duk mai ajiya na fura ba ya kyamar madara duka mai nema wannan ba ya dosar fatara kira mata ku taho ta kuna rawar lilo rawa ta amare ce a cikin ta akwai shillo shillo zane yau zance a cikin wakar inda dan mazari sai ya taka mai jawo iyaye dan kuka tunda har da jira a jira lamarin ya sha bambam arzikin bola gwangwam kar ka samu ni yan gangan zo ka takar war lilo ai kasa ai sama ai lilo 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 amaryar ta yi kalar nera angon ya yi kalar nera to fa amaryar ta yi kalar nera kidan lilo wasu sun ce na yi rawa mu kwanda kida da rawa kaga isa director shi ma ya yi rawar lilo topa a sharar gwarzo na kidi shi ya bani ya ce na fadi ya bugo mini mi lilo mi lilo tunda babu rawa ki jira ni fa mata kawai na kira tarzali na mi komai waka ni na zo da rawar lilo 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 lilan soyayya
Adamu da Annabi Muhammad sako daga Tamil Nadu iyawuya.